kwai nan ci kwai ga wani sauraki yanzu tole bi babu ya tunci kai
ga wani sauraki
ga wani sauraki
ga wani sauraki
su tole sun yi kunu sun faras
ga wani sauraki
ba tuna tangal tangal mu kwai
ga wani sauraki
ba don ganya tabbata auren ci kwai
ga wani sauraki
ga shi tole ya ci kashi amai
haya
farau farau akai mas a a a a kasar dungure
Mama
sauka ake mara bada janta ki
I'm a number one.